بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساتر أصبر أشرن دبيوكوتا صفر shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 16 ga watan August 2025. Wannan shine darasi na 90 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin As-Sunna wallafar al-Imam Abu Bakar ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi. Ibn Abi Asim ya rasu a hijira da shekara 287 wanda littafin nashi yana da muhimmanci a cikin littafai waɗanda suke matsayin manazarta inda ake cirato aqidan magabata na ƙware. Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi. Muna ci gaba da bibiyar sa inda yake mana darussa a cikin manhaji na magabata dangane da mu'amala da shugabanci, dangane da wato darajar sahabbai da amanna da falalar da Allah ya ba su da mutunta al'amuransu. Muna cikin wato fasalin da yake magana akan fada'ilu Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Za mu tashi a lambar tarjuma ta 2276 daga shafi na 833, inda malam yace haddathana Amr ibn Usman qala haddathana Abi qala haddathana Abdullah ibn Abdul Aziz am Muhammad ibn Abdul Aziz an ibn Shihab an Abi Salama وسعيد بن المسيب وأروة بن الزبير عن عتبة بن غزوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدوا عني هذه الأبواب إلا باب أبي بكر. وانا رواية ما لا يكن قوتا دا جمال منشد مكتساب جي رواية سحر كلين شنيا أمرو ابن عثمان ابن سعيد ابن كثير الحمسي يا رسول قريب يودا حمسن كم يدا أكشاء أمبتا شكما دا جبابنسا wato Usman ibn Sa'id kenan. Shi kuma yace haddathana Abdullah ibn Abdul Aziz. Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Abdullah al-Laythi kenan. Shi ke riwaya daga dan uwansa Muhammad ibn Abdul Aziz. Abdullah ibn Abdul Aziz da Muhammad ibn Abdul Aziz dukkanin su wato ƴan uwa ne. Sai dai kamar yadda aka sha fara a baya, shi Abdullah yana da rauni. Abdullahi dan Abdul Aziz yana da rauni, ya kasance munkarul hadith ne saboda li'annahu taghayyara bi akhra. Shi ma ɗayan Muhammad shi ma yana da wani dan rauni haka wanda ba za a karɓi riwayar su kai tsaye ba, duk da shi wannan matinin ingantacce ne amma isnadin yana da wannan rauni. Shi Muhammad shine yake riwaya daga ابن شهاب وتو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري دغ ابو سلمة دان عبد الرحمن دان عوف كينان دا كما سعيد دان مسيب دا كما عروة بن الزبير وتو الامام ابن شهاب يروي تو ون الرواية دغ تابعي غدا اوكو ابو سلمة ابن عبد الرحمن سعيد دان مسيب دا كما وتو عروة بن الزبير رحمة الله على الجميع سو اوكو سنسكي كربوا دغ Utba ibn Ghazwan al-Mazini, wannan sahabi ne badari min as-sadiqi, daga cikin dadaddun sahabbai na farko Allah ya kara masa yadda. Qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maza Allah yace ala ku saurara, saddu anni hadhihi al-abwab, kurrufe mini waɗannan kofofin, a tattoshe mini kofofin nan, illa baba Abi Bakr, in ban da kofar Abu Bakr radiyallahu anhu. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni akan dukkanin kofofi da mutane suka huhuda a cikin masallaci, kowa ya huda kofarsa daidai setin anguwarsa ko gidansa. So da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin su a toshe su. Wa hadathana al-muqaddimi qala hadathana Abdullah ibn Urada qala hadathana Sulaiman ibn Abi Dawud al-Harrani al-Zuhri an Urwa أن عائشة قالت آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس سدوا الأبواب الشافعة في المسجد إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم امرأ أفضل عندي يدا fi suhbati min Abi Bakr. Wannan hadisi isnadin sa malam ya karbo shi daga al-Muqaddim, wato shine Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddim, shi ma an ji hadisan shi da yawa a baya. Shi kuma yace daga Abdullahi dan Urada, Abdullahi ibn Urada wannan mutum ne mai rauni. Hakanan Sulaiman ibn Abi Dawud al-Harrani, shi ma Imam al-Bukhari da Abu Hatim sun ce mutum ne mai rauni. Sai kuma yake cewa shi wato ya amso hadisi ne daga Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri, babban malamin nan, daga Urwatu dan Zubair radiyallahu anhu, daga Aisha radiyallahu anha tace akhiru khutbatin khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a jawabi na karshe da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yayi, annani annabi yake fada yake cewa ya ayyuhan nas, ya ku mutane, suddu al-abwab ash-shari'a, ku toshe mini waɗannan ƙofofin da aka yi su akan hanyoyi, sitin hanyoyi, fil masjid, a jikin masallaci na, wato anan al-masjid al-ahd zihni kenan, illa baba Abi Bakr, amma ku bar ta Abu Bakr, fa inni la a'lamu imra'an, ban san wani mutum afdala indi wanda yafi falala a wurina yadan wajen alkhairin sa, fi suhbati, a dangantakar abokantaka da ne da shi, min Abi Bakr, ban san wani mutum a cikin mutanen da nayi aminci da su, nayi tarayya da su, wanda ya muna alkhairin da Abu Bakr ya muna ba. Wannan yana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mutuka wajen wato mutunci da kyautayi da tana alheri. Wannan hadisi ne sahihi, wannan duk da isnadin shi na da rauni, amma hadisi ne sahihi. Al-Imamu Abdullahi dan gidan Ahmad dan Hanbali ya ruwaito shi a cikin Zawaidu Fada'il Sahaba, haka nan al-Imamu al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Kitabu Tarikh, haka Ibn Sa'd al-Basri a cikin Tabaqat nashi cikin Mujalladi na biyu, dukkaninsu sun ruwaito shi. Sannan asalin hadisin yana cikin Sahih al-Bukhari daga riwayar Abdullahi dan Abbas, da kuma wata riwaya daban a cikin Bukhari da Muslim da wani lafazi daban, yazo da lafazin suddu alayya hadhihi al-khawkha, a toshe waɗannan alkukai, ya zo a cikin Sahih al-Bukhari da wannan lafazin. Haka nan Muslima ya ruwaito shi, yana nan a cikin Bukhari da Muslim da sauran littafai kamar Tirmidhi da Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa haddathana Bishr ibn Adam qala haddathana Abdullah ibn Bakr as-Suhami qala haddathana Mubarak ibn Fadala an Thabit al-Bunani an Abd al-Rahman ibn Abi Layla an Abd al-Rahman ibn Abi Bakra قال صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح ثم أقبل على الناس بوجهه فقال الحديث وانا رواية لك بشر بن آدم معلم بشر بن آدم يقول لك عبد الله دم بكر السهمي شكما لك مبارك ابن فضالة مبارك ابن فضالة مدلسيني ينا ينتدلس التسوية وكما قال شأنا يأتي عن لك ثابت ابن أسلم البناني daga Abdurrahman ibn Abi Layla shi kuma daga Abdurrahman dan gidan Abu Bakarata babban sahabin radiyallahu anhu. To wannan riwaya sai yake cewa inji Abu Bakarata salla Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salat as-subhi salla as-subahi, kuma aqbala ala ashabihi biwajhihi faqala, sannan ya juyo ya fuskanci sahabbansa sai yace هل فيكم احد اصبح اليوم صائما, a cikin ku akwai wanda yau ya wayi gari yana azumin nafila? Faqala Umar ibn al-Khattab ya Rasulullah lam uhaddith nafsi bis-sawm fa asbahtu muftira, Umar yace ni dai ban kwana da niyya azumi ba, saboda haka na tashi yanzu bana azumi. Faqala Abu Bakr lakinni haddathtu nafsi bis-sawm al-bariha fa asbahtu sa'ima, yace to ni kam tun jiya da daddare na kwana da niyya azumi kuma na wayi gari yau ina azumi. Fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai sirna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hal ahadun minkum yawma adam maridan, to da gari ya waye din nan akwai wanda yaje ya gaida mara lafiya? Fa qala Umar, sai Umar yace ya Rasulullah, yace ya manzon Allah, sallaina thumma lam nabrah, yace ta yanzu muka yi sallah asubahi kuma riga mun bar nan ba, duk wani dai abin nan wato gigin san gairi mara lafiya, ai mutum ya bari tukunna ayi asuba ya azkar wata kire je gida ya karya sannan ya tafi asibiti, ko shi abun bannan fa kai to na udul marda, ta ya zamu mu gaida marasa lafiya da asusubahin nan faqala Abu Bakr, sai Abu Bakr yace ni kam balagani anna akhi Abdurrahman ibn Auf shaki, ni na ji labari tun jiya cewa dan uwana Abdurrahman dan Auf ba shi da lafiya, faja'altu tariqi alayhi hina kharajtu ila almasjid, to sai na bi ta gidansa da zan zo sallar nan ta subhi haji masu idan Allah ke nake ta ko. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya sake cewa hal tasaddaqa ahadun minkum al-yawma bi sadaqatin, to wane ne wata sadaka? Faqala Umar, Umar yace ya Rasulullahi, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sallaina, yanzu fa muka yi sallah, kuma lam nabra, kuma wurin sallan ba, ina mu ina yin sadaka, ai sai gari ya waye ne almajiri yayi bara, ko kuma ka tana wanda ka mishi alkawari jiya, ko ka tana kasuwa ko office, sannan za ka yi tunanin yin sadaka ko? Faqala Abu Bakr, Abu Bakr yace dakhaltu almasjid, ni ko Allah ya sa na shigo masallacin nan, fa idha ana bisailin yasalu, sai na gori yana bara wani almajiri, fa wajadtu kasratu khubzi sha'irin fi yadi Abdurrahman, sai naga dana Abdurrahman ya taho da gutsiran biredi na sha'ir, gutsiran gurasa ta sha'ir, fa akhastuha, sai na karba, fa dafa'atuha ilayhi, sai na ba almajirin, ce kai tunda akwai a gidan an koma ka ci. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي تمشي انت فابشر بالجنه كي ابو بكر انا مك البشر ده الجنه فتنفس عمر سي عمر يجا غورن نفاشي وقال يتي الله الله للجنه يتي ويو ويو الجنه ويو الجنه جدن دادي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي فدي كلمه ولزنتي رضي بها عمر وندا Umar ya ji dadin zancen kuma Annabi ya ce mishi kai ma zaka samu kaka da mu kai ma na kai ma kaza za'ama annahu lam yurda khairan qatt illa sabaqahu ilayhi Abu Bakr, Umar ya ce ni kam lam yurda khairan qatt, ba wani alheri da zan tabbata a rayuwata sai zama Abu Bakr ya riga da wannan alheri radiyallahu anhuma wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidihima wa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wannan isnadi ne dhaifi kamar yadda muka ambata saboda Mubarak ibn Fadl, amma hadisin ya tabbata, hadisin ya tabbata al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi mukhtasaran haka, ba an ambace sadaka kadai, haka na al-Imam Tabarani ya rawaito shi da tsayi, haka na al-Imam Muslim ya rawaito riwaya mai ma'anarsa da shi da ainihin wato Imam al-Bukhari a cikin al-Adabul Mufrad ta hanyar riwaya Aisha radiyallahu anha, haka na ko ta riwaya daban daga Abu Umama da irin wannan ma'anar a gurin At-Tabarani a cikin Al-Mujam al-Kabir da yake isnadin ta mai rauni ne, saboda ka riwaya da ta tabbata fi jumla cewa sayyidina Abu Bakar ya riga yi sauran sahabbai akan al'amura da yawa na aikin alkhairi. Mun karanta wani ma a baya in kun tuna, wanda sayyidina Umar ya dauko rabin dukiyarsa ya kawo sadaka, sayyidina Abu Bakar ya dauko duka ya kawo, shi ne haike cewa daga yau ba zan sake yin gasa da kai akan wani aiki na alkhairi ba. Allah ya kara musu yadda ga baki dinsu. Qala hadathana Yaqub ibn Humayd, qala hadathana Abdul Aziz ibn Muhammad wa ibn Abi Hazim an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mar rajulu Abu Bakr, ni'mar rajulu Abu Ubaida, wa ni'mar rajulu yuridu Umara. Wannan riwaya daga Yaqub ibn Humayd ibn Kasim, an ji riwayar shi daga an ji riwayar malaman nan Ibn Abi Asim da yawa daga gare shi, shi kuma yace daga Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi kenan, da shi da Ibn Abi Hazim, shi kuma suka ce an Suhail daga Suhail ibn Abi Salih, daga babansa shine Abu Salih As-Samman, Abu Salih as-Samman babban ɗalibin Abu Huraira, an Abi Hurairata radiyallahu anhu, daga sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam, daga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah yace ni'mar rajulu Abu Bakr, kai ma dalla da wannan mutum da yake cewa Abu Bakr, ni'mar rajulu Abu Ubaida, ma dalla da wannan mutum da yake cewa Abu Ubaida, wa ni'mar rajulu yuridu Umar, haka nan ma dalla da Umar, wannan sabai guda uku suna cikin wato ainihin al-asharatul mubashshirin bil janna, suna cikin as-sabiqun al-awwalun, suna cikin al-muhajirun, manyan sahabbai ne cikin bayin Allah nagari na gaba gaba a cikin al'amarin addinin musulunci. Allah ya kara musu yadda. Wannan isnadi ne hasan, wanda mun shaji isnadi irin sa, asalin hadisin al-Imam at-Tirmidhi ne ya ruwaito shi a cikin abin nan dinsa a cikin jami'in sa haka nan al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnad dinsa haka ibn Sa'd a cikin at-tabaqat haka nan Abdullah ibn al-Imam Ahmad a cikin zawaidu fada'il as-sahaba da kuma hakim a cikin littafin sa al-Mustadrak haka nan al-Imam an-Nasa'i a cikin ainihin wato fada'il as-sahaba da al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad da ibn Hibban a cikin thiqat da wasun su disarwaito wannan riwaya waɗannan hadisai suna ƙara tabbatar mana da fadalar sayyidina Abu Bakr ne wanda dama abu ne sananne mashhuri mustafidi mutawatiri a cikin al'ummar musulmai a dukkanin zamanna da wurare da lokuta dukkanin musulmai sun san fadalar sayyidina Abu Bakr ko dai su santa a ilmance ko su santa a tarihance amma dai musulmai suna da masaniya akan fadalar wannan bawan Allah babu masu jayayya da wannan falalar sai wanda Allah madauki sarki ya jarabce su da tsiya irin ta rafidanci da shi'anci mai tsanani Allah ka tsare mu daga tafewa babun fi fadli Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu babun da ke bayani akan falalar sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda shi ne mutum na biyu bayan sayyidina Abu Bakr a wannan jerin giya qala hadathana Isma'il ibn Muhammad ibn Isma'il طلحة بن عبيد الله wannan wani jikan Talha dan Ubaydullah ne sunan shi Isma'il baban shi Muhammad kakan shi Isma'il baban kakan shi Muhammad shi kuma dan Yahya Yahya dan Zakariya wannan Zakariya din shine dan gidan Talha dan Ubaydullah sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam to shi da yake cewa haddathana Dawud ibn Atha Dawud ibn Atha Abu Sulaimana al-Muzani da'ifi yana da rauni a wurin riwaya shi kuma yake cewa an Salih ibn Kaysan Salih ibn Kaysan Abu Muhammad al-Madini malami ne daga cikin ashabu al-Kutub sita yana da riwaya a cikin tafsir guda shida Abu Bakar Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah an Ibn Shahab daga Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib daga Sa'id dan Musayyib wa uku an Ubayy ibn Ka'ab daga Sayyidina Ubayy dan Ka'ab babban makarancin nan cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam qala yace qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam manzon Allah yace awwalu man yusatibuhu al-haqqu Umar ibn al-Khattab wa awwalu man ya'khudhu bi yadihi fayudkhiluhu al-janna yace farkon wanda ainihin wato Allah madaukakin sarki wato zai bashi falalar ya kasance wanda za a gaisa da shi a wajen shiga aljanna kuma a kama hannunsa a kai shi aljanna shine Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda wannan isnadi ne da'ifi al-Imam Ibn Majah ya ruwaito shi da kuma al-Qati'i a cikin az-Zawaid haka nan ibn al-Jawzi a cikin al-Ilal al-Mutanahiya haka nan Hakim sannan hadisin ya zo da ma'ana wacce take wato munkara ba a saba jinta ba shine cewa Allah madaukakin sarki shine al-Haq zai gaisa yayi musafaha da Umar sannan zai kama hannunsa da kansa ya shigar da shi aljanna wannan ma'ana ce munkara da bata zo a cikin riwayoyi tabbatattu ba amma dai yana cikin lissafin abin da ake ruwaitowa game da falalan Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai dai kuma yadda muka ambata isnadin bai tabbata ba mun ambata a baya ina yi tunawa cewa riwayoyin da aka kawo game da tarihin musulmantan Umar to su ma haka suke inda an saba jin su ana yawan ambatan su a cikin labarin tarihin sa ko duk sanda yake magana akan falalarsa abin da ya shafi zuwan shi gidan ɗan uwarsa da ganinta tana karanta alqur'ani ita da mijinta suna karanta sautuka wal qur'an al majid da sauransu ya kwace taha ko daha ne ko baqaf ne ko baha yo manzo na da alqur'ani ta shiga to ya kwace allan ko aka ce dama ya iya karatu ya karanta da sauransu to duk waɗannan ta fuskar riwaya na isnadi zaka tara suna da matsaloli a isnadance amma kuma abubuwa ne da ake ambatan su a wajen labarin tarihinsa tunda ba wani abu suke shar'antawa ba babu laifi in an ambata haka babu laifi a ambaci riwaya a tarihi ko a wani abu na falala wadda bata inganta ba keke da keke malamai suna sassauci su kauda kai wajen haka abinda babu sassauci shine inda a ci za a tabbatar da wani a matsayin shari'a ko halal da haram ko makamancin haka wallahu a'lam wadda sana Amr ibn Usman wannan dai Amr ibn Usman da muka ji Amr ibn Usman ibn Sa'id ibn Kathir wa Muhammad ibn Musanna babban malamin nan wal Hussein ibn Ali al-Hulwani kenan su ukun nan suka ce qalu suka ce haddathana Abu Attab ad-Dallal mala Abu Attab ad-Dallal sunan shi Sahal ibn Hammad yana da riwaya a cikin Sahih Muslim da kuma al-Kutub al-Arba'a wato Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah shi kuma yace haddathana al-Mukhtar ibn Nafi' al-Taymi al-Mukhtar ibn Nafi' al-Taymi shine Abu Ishaq at-Tammar kenan mutumin garin Kufa al-Imam at-Tirmidhi ya kaitu da riwaya da riwaya daga gare shi a cikin wato ashabul kutub as-sitta shi kuma yace haddathana Abu Hayyan at-Taymi kenan an abihi an aliyin daga sayyidina Ali radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maza Allah yace rahimallahu umara يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق ما له من صديق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي رحم الله عمر الله يجزيكم عمر يقول الحق وإن كان مرا يكسنتني فدن غسكيا كومي داچنتا تركه الحق ما له من صديق غسكيا تا ميد شي باشي دا ابوكي wannan isnadi ne mai rauni saboda al-Mukhtar ibn Nafi malami ne wanda yake ainihin mai rauni bai da inganci amma maganar haka take ta fuskar wato ma'anarta cewa sayyidina Umar ya kasance mai fadan gaskiya ne a duk inda yake gaskiya baya nauyin baki sannan kuma dabi'ance idan mutum ya kasance irin haka yana tunkarar mutane da gaskiya ido da ido ya gaya musu to babu mamaki dan ya zama bai da aboki kowa zai ce wannan dan sa ido ne kai ka cika fitina kai ba ka daga mutane kafa kaza kaza shikenan sai ai ta jin haushin shi ana ta fardafa shi ana hantarar sa duk wanda yake da irin wannan fadan gaskiya ba shi da mujamala to daga cikin farashi da zai biya wajen fadan gaskiyar sa shine duk mutane su tsangwame shi wannan dabi'ar mutane ce duk inda suke suna tsangwamar wanda yake ya ta gaya musu gaskiya ba ji ba gani kalli shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya fara shi a ƙasar Makka kalli kakan shi Ibrahim al-Khalil alaihi salam haka ya faru da shi to kalli kuma duk wani mutum da ka sani mallam albani na ma Allah gafarta ne wannan ita ce matsalar ta faru da shi idan ka zama cewa kana fadan gaskiya komai dacinta duk inda ka ga abu ka fahimta zaka fada baka mujamala baka mudahana lalle zaka tara wa kanka abokan gaba dole ka shirya wa yadda zaka kuma wato yi da waɗannan abokan gaba ina zaka sa su domin za su haifa maka da matsala iri daban-daban a rayuwarka za su yi maka sharri da ƙagi kai har ma ta kai ga kisa ko wani abu makamanci Allah ubangiji ya kyauta wa haddathana Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Azhari min waladi Abdurrahman ibn al-Azhar قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن ابراهيم بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جئل الحق على لسان عمر وانا روايه ita kuma daga malam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Azhari wani jika a gidan Abdurrahman ibn al-Azhar shi kuma yace daga Abdullahi ibn Abdullah daga Ibrahim ibn Sa'd ibn Abi Waqqas daga Ubaydillah dan Umar daga Nafi maula Abdullah ibn Umar shi kuma daga Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu daga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah yace ju'ila al-haqqu ala lisani Umar wa qalbi Allah ya sanya gaskiya akan harshen Umar da kuma zuciyarsa ma Allah ya sanya ta akan ganin gaskiya da faɗin gaskiya kasance Allah yana ba shi Umar mutune da zurfin tunani da hangen nesa amma yakan faɗi shawara sai kuma a ga daga baya sai alqur'ani ya sauka sai ya goyi bayan wannan shawara kamar yadda ya faɗa game da hijabi cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me zai hana ka cewa matanka da ƴaƴanka da matan mu'minai su dena fitowa haka sakaka sai Allah ya saukar da ya annabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna haka nan game da ainihin sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma shugaban munafikai Umar yayi ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin wannan anya zai ci ban zafa ya manzo Allah zai ne sallah duk irin rashin mutunci da rashin darajar da ya zuba annabi ya tsaya kuma ya ce Allah ya gafarta mai to ai ya ja banza harfa wannan bai ya abun nan fa Umar yayi ya ja manzo Allah ya ce akhir anni ya Umar daga baya kuma Allah ya saukar da ayoyi ya goyi bayan sayyidina Umar akan cewa wannan ra'ayin nashi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shi da yafi la taqum ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله الله يذكرك سكيم ونص صلى كرك غي تو سيدنا عمر شيما كما سيئت جن تكيت جن داما أكن شو نللي ياي وعلم صلى الله عليه وسلم سورين إلو يشي إن نايما مايكن جرأة سورة كياي تين استغفار ينا صدقة ينا انتباهي a matsayin kafara ga wannan abin da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abin takeicin shine waɗanda suke makiya gaskiya musamman ɗan shi'a rafida da waɗannan na zamani ɗan kugu da ɗan kalakatu da dai duka ga sunan fi'at mabambanta na makiya hadisi suna ganin wannan hadisi su juya shi sai su ce okay to yanzu ma Umar ya mafi annabi sanin gaskiya kenan kaga wannan hadisin da cewa Umar ma yana ganin gaskiya fiye da abin da Annabi yake gani wanda kuma babu wanda ya taba hadisin wannan fahimta babu wanda ya taba hadisin wannan kallon wani abu ne wanda a ɗabi'ance dan na ƙasa da kai ya baka wata shawara shine wannan maganar a yanzu dan ɗan shi ya bashi shawara ko a ma'aikatar su wani na ƙasa da shi ya bashi shawara shikenan sai a ce wancan ya fi shi ilimi ko ya fi shi sanin gaskiya ko wancan ya fi shi ganewa amma ana samun su da dama wani na ƙasa ya wani tunani ko ya ga wani abu kai babban baka gani ba baka hango ba yana faɗa kuma sai ka ga eh haka ne ko kuma a farkon al'amari baka yi amince da ra'ayinsa ba sai daga baya shi ne kawai abin da ya faru ɗabi'a ce saboda kai ka riga ka gamsu da abin da kake so kai to amma saboda su muzanta sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisansa sai su dinga musu wannan mummunar fasara Allah ka tsare mu daga bata bata ce ko ta riga ta yi wa cikin mutane gata nan sai dai fatan Allah ya tsare mu daga ita da mu da iyayenmu da ƴan uwanmu da sauran musulmi wannan hadisi da muka ji hadisi ne sahihi al-Imamu Abdullahi dan gidan Imamu Ahmad dan Hanbali ya ruwaito shi a cikin Zawaidul Fadail as-Sahaba da kuma Ibn Hibban a cikin As-Sahihinsa wadasana Duhayl wato Abdurrahman Ibn Ibrahim ad-Dimashqi kenan wanda mun ji a baya aka ce ma'anar Duhayl shine kamar a ce hatsabibi saboda hatsabibancin shi wajen basira ake ce mai haka ya kasance ba ya son suna Allah ya gafarta mai ya rasu shekara ta 245 bayan hijira yace haddathana Amr ibn Bishr qala haddathana Ibn Abi Maryam wato Abu Bakar Ibn Abi Maryam kenan wanda shi ma wannan mai riwaya ne da'ifi an Habib Ibn Ubayd an Ghusayf Ibn al-Harith Ghusayf Ibn al-Harith sunan shi kenan ana mishi alkunya da Abu Asma'a Abu Asma' al-Sumali al-Yamani an Bilal daga Bilal radiyallahu anhu sayyidina Bilal yace qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi kaga wannan riwaya ce take mutaba'a ga wacce riwaya ta Abu Huraira wannan isnadi yana da rauni saboda wancan mutum mai suna Abu Bakar ibn Abi Maryam amma kaga yana da shahidi kenan daga makarantar Abu Huraira Imam al-Ajuri ya rawaito shi a cikin ainihin Ash-Shari'a da kuma Al-Qati'i a cikin Zawaidul Fada'il wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba qala haddathana Abdullah ibn Numayr Abu Bakar ibn Abi Shayba mun ji hadisin shi da yawa a cikin wannan littafi yana daga cikin manyan malaman da Al-Imam Ibn Abi Asim ya dogara da riwayoyinsu wajen kawo karatu a wannan littafi حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير شيء ابو هشام الحمداني كنن يرس شكرا تا 115 قال ام محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق من سيره ده مغازي ام مكحول ان غسيف بن الحارث شيء وانشان Abu Asma din nan rajulun min Aila wani mutumin garin Aila wato cikin kasar Palestine kenan shine shi kuma yake cewa an Abi Dharr bin al-Ghifari daga sidna Abu Dharr bin al-Ghifari radiyallahu anhu wannan sahabi mashhuri cikin zahidan sahabbai kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna Allah wada al-haqqa ala lisan Umar hada wata ƙara wani ƙata ƙarin riwaya ta uku kenan wannan riwaya ce sahihiya in banda matsalar da za a iya samu daga Muhammad ibn Isaka wanda yake yana tabbisanci amma riwaya ce tabbatacciya al-Imam ibn Abi Shayba din ma ya rubuta cikin musannaf dinsa haka ne ibn Majah a cikin sunan haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnad dinsa da cikin fadailus sahaba haka nan kuma al-Imam Yaquba al-Fasawi a cikin al-Ma'rifatu wa Tarikh da ibn Sa'd da dai wasu sunan dukkanin su sun ruwaito ta hanyoyi daban-daban al-Imam Tirmidhi ma ya ruwaito ta hanyar daban zuwa ga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu wa an abihi wa an sa'ir sahaba duk wannan suna tabbatar da falalar sayyidina Abubakar afwan falalar sayyidina Umar wajen yadda yake fadin gaskiya fadin gaskiya kuma ba yin kansa bane Allah ne madaukakin sarki ya fifita shi da wannan maziya ta cewa yana kimsa masa gaskiya ko da yaushe sai ya dinga fadinta قال حدثنا ابو بكر يعني ابن ابي شيبه قال حدثنا خالد ابن مخلد القطواني عن العمري عمري سنن شي عبد الله ابن عمر جي كان سيدنا عمر بن شيما عن جهم ابن ابي جهم daga جهم ابن ابي جهم واتو مولى الحارث ابن حاطب القرشي شي كما يتي عن المسور ابن مخرم المسور ابن مخرم yana cikin kananan sahabbai kamar yadda zaje yake cewa lahu suhbatun wa ru'ya an haifi shekara ta biyu ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabi ya bar makka ya koma madina shi kuma aka haife shi a makka to sai shekara ta takwas yana dan shekara nawa kenan ya dan shekara shida kenan ko sai suka yi hijira shi da iyayensa bayan sun musulunta suka koma madina to lokacin ne ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi wata riwaya daga cikin riwayoyi ɗan kaɗan daga baya ya lazimci sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu yayi riwaya kusan mafi yawan abin da ya karanta da abin da ya karantar daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yayi riwaya yana cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya iri daban-daban daga cikin mawaƙif ɗinsa yawmudda ran da aka waɗannan ƴan tawaye suka rufe sayyidina Uthman a gidansa ran da suka kashe shi wannan matashin shi Uthman ya ba wa saƙo cewa ya sulale ya bar garin Madina ya marmaza ya tafi ƙasar Sham ya je ga Muawiya halin da ake ciki dan Muawiya kawo mai dauki to bai mai isa ƙasar Sham ba ya aukuwa ta uku daga baya ya kuma bangaren Abdullahi dan Zubair a cikin rigingimin nan da aka yi na siyasa kuma ma tare da shi aka kashe shi a wannan yakin aka ce ya fito da dawakai lokacin da sajadu suka zo makka din nan ya fito da dawakai da makamai ya ba mutanen gidansa ƴaƴan shi da bararrun bayinsa suka fito daga baya suka waɗe suka bashi waje suka bashi daga shi sai mutanen Sham yayi dauki ba dadi da su daga baya ya samu ya tseratar da kansa to yana cikin sallah shine aka jefe shi da majajjawa ta fasa mishi kashin kumatinsa to bayan kwana biyar sai ya rasu rana ɗaya suka rasu da Yazid ibn Muawiya an kawo labarin mutuwar Yazid ɗan Muawiya a ƙasar Sham shi kuma ana fita da gawarsa za a je a yi masa jana'iza ya taɓa zuwa gun Muawiya Muawiya ya ce mishi wai makrama niswar wai ne muka yi maka ne muka yi maka ne kake yawan sukar gwamnatinmu kaza 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 ya yi maganganu masu zafi sannan Muawiya mai mai ya ce to wai kai ne baka yi wa Allah ne ce ina yi kai baka taɓa yi wani ɗan uwanka kuskure ba ya ce ina yi kai ba kamar ce to kai kafin ta tunta rahama Allah bisa kake ganin kai Allah zai iya gafarta maka ni kuma kana ganin na halaka kawai kenan sai Muawiya yana da fasahar zance Muawiya ya mishi zance da jikinsa ya sanyi aka ce daga nan ya wayi gari duk sanda ya mutu Muawiya sai da ya mishi addu'a ya mai fatan Allah ya gafarta mishi ya ambaci alkhairi game da shi malami ne cikin sahabbai amma kananan sahabbai rasuwarsa zai kasance kinan shekara ta 64 domin ta ce shekarar da aka yi waɗannan rigingimu Allah ya gafarta musu gaba da Allah ya kara musu yadda to al-miswar kenan ibnu makhrama yana cikin sifaru sahaba ka ga nan ma yana riwaya ne daga sayyidina abu huraira radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani umara wa qalbi ka ga wannan ma riwaya ne ita ma daga Abu Hurairah, yanzu mun samu riwaya daga mutane daga ainihin wato Bilal da farko daga Abu Hurairah ko daga Umar daga Nasir sannan daga Bilal sannan daga Abu Dharr yanzu kuma ga wata riwaya haida daga Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu amma ta wata hanya daban da isnadin yana da rauni saboda wancan Abdullahi ibn Umar al-Umari mai rauni didda yanzu ya zama mutaba a cikin wannan sabab masala insha Allah wannan riwaya ma tana cikin ash-shari'a na al-ajibi tana kuma cikin littafin Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal da Musnad ibn Abi Shayba da Mujam al-Tabarani al-Awsat da makamantansu dukkan su na karanta bata mana da falsafa ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu qala da sana Abu Bakar ya ibn Abi Shayba qala da sana Zaid ibn al-Hubab al-Atali Abu al-Hasan kenan an Husayn ibn Waqid al-Marwazi al-Qalini maulani ga Abdullah ibn Amir radiyallahu anhu shi kuma yake cewa an ibn Buraida daga Abdullah ibn Buraida an abihi daga Buraida ibn al-Hasib al-Aslami sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni lallini la ahsabu shaytana yafriqu minka ya Umar ahsabu anan a'taqidu na kudirce cewa shaydan yafriqu minka ayya khafu wa yahrab shaydan yana jin tsoro yana guduwa in ya ganka ya Umar saboda mene saboda jarinta Umar da adalcin sa da karfin imanin sa idan ya tunkaro hanya shaydan sai ya kauce ba shi waje wannan ya san kawai babu wani abu da zai tsinta tare da shi ya riga ya yanke tsammani daga samun wani abin kirki ko wani abin tsiyaka za a ce kai kenan ko daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu wannan isnadi ne sahihi al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba ya ruwaito shi a cikin musnadin sa wa min tariqihi Ibn Hibban a cikin as-sahih haka nan Abdullah dan gidan Imam Ahmad ya ruwaito shi a Zawaid da kuma Ibn Sa'd ya ruwaito shi amma Ibn Sa'd riwayar sa mawqufi ne ala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa an Umar wannan shi ma yana tabbatar da jarintaka ta Sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda da adalcin sa da kuma yadda har shedan ma yake tsoran sa yake gudun sa wa da sana mai Muhammad ibn Maimun ibn Ali ibn Maimun da gaskiya wannan malamai suka ambata game da wannan hadisin shine cewa wannan yana nuna mana ka'idar da idan ka tsayi akan imani ka tsayi gam shedan sai ya tsaya nan saboda dama makircin shi mai rauni ne inda kai shedan ka ma zaifa idan ka tsayi tsayuwa akan addini shedan ma sai ya fita mutunka ya san ba wani abu da ya samu a wurin ka to amma idan ka zama dama cewa kai ma mai rauni ne kai ma lalatacce ne kai ma mara kirki ne to shine ka zama abokin sa kenan wa kabarika walli ba'da zalimina walli zalimina ba'dahum ala ba'd haka muke dora zalime wasu su akan wasu su idan ka zama wato lalatacce mara kirki mara daraja sai shedan sai ya ainihin wato ya kara maka alantar Allah afna shajiri alkafi ta'uzuhum azza sai ya cigaba da zuga ka amma idan ka zama mutumin kirki ka tsayi akan gaskiya shedan ba zai shi Allah ka tsare mu daga shedan وحدثنا محمد بن ميمون ابن علي بن ميمون قال حدثنا سليمان بن عبد الله قال حدثنا مصعب بن ابراهيم مصعب بن ابراهيم العبسي عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده قتاده بن دعامه السدوسي عن انس بن مالك دغ انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صلى الله عليه وسلم يتي ارحم امتي بامتي ابو بكر wanda yafi kowa tausayin al'ummata a cikin al'ummata shine Abu Bakar wato sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana halayya Abu Bakar da ya fifici sauran sahabbai a ciki wa ashadduhum fi dinillahi Umar ibn al-Khattab wanda yafi kuma kowa tsanantawa idan ana batu game da addinin Allah shine Umar dan Khattab radiyallahu anhu wannan riwayar al-Imam at-Tirmidhi kenan a cikin riwayar al-Imam ibn Majah ta zo da tsari cewa wa asdaquhum haya'an Usman wanda yafi kowa a cikin al'umma ta kunya ta gaskiya to babu kaman Usman radiyallahu anhu wa aqdahum
Ali ibn Abi Talib, wanda yafi kowa iya hukunci na alƙalanci, to babu kaman Ali ibn Abi Talib. Wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay, wanda yafi kowa shi kuma wato a karatu, iya karatun alƙur'ani, babu kaman Ubay dan Ka'ab. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'ad, wanda yafi kowa wato sanin halal da haram shine Mu'ad dan Jabal. Wa afraduhum Zaid, wanda yafi kowa wato zama masanin gado Zaid dan Sabit. Sai Nabi yace ala ku saura, wa inna li kulli ummatin amina, kowace al'umma tana da amintacce a cikinta. Wa aminu ummati Abu Ubaida ibn Jarrah, shi mafi daraja wajen aminci, wajen zama trustee a al'ummata, to babu kaman Abu Ubaida ibn Jarrah radiyallahu anhu jami. Wannan dukkanin sahabbai ne, cikin manyan sahabbai makunsanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Annabi ya bayyana falalansu. Kuma wannan kamar da Allah yake faɗa hatta game da annabawa, da Allah yake cewa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, annabawa Allah ya cicci wasunsu akan wasu. Minhum man kallama Allah, akwai wanda ya magana da Allah kamar Annabi Musa kenan. Wa atira Dawud zabura, nan Dawud an bashi az-zabur, wani a bashi kaza, wani a bashi kaza, kowanne da irin falalar da Allah ya masa. To haka cikin sauran bayin Allah, cikin sahabbai, cikin tabi'ai, cikin sauran al'umma, malamai da sauran mutane, kowa zai iya samun kansa da wata falala ko wani abu na fifiko da ya fifici sauran. Wannan ɗabi'a ce cikin sunnonin Allah maɗaukakin sarki da yake yi a cikin rayuwar mutane da sauran bayinsa. Babu abin wani ji daɗi a kai ko wani abin ta da ƙayan baya. Dama haka Allah yake tsarawa, ya ba wani kaza, wani kuma bai bashi wannan abin ba. Ya ba wani abu, wani ma abin da Allah ya ba wani, in kai aka baka sai ka halaka. Kamar yadda aka rubuta daga wani cikin sanadi yake cewa mutane suna gogoriyo akan abin da wasunsu suka samu. Wani bai sani ba cewa inda ya samu irin abin da ɗayan ya samu, guda ya halaka. Kamar yadda Allah yake cewa wala sallallahu rizqa li ibadihi na bagaw fil am, walau la an yakuna an-nasu ummatan wahidatan lajana limay yakfur birrahmani limitum suqufan min siddatin wa ma'arij 'alayha yadhhab al-ayat. Duk suna nuna mana cewa wala kamun wafadullahu dibabakum ala ba'd, abinda Allah ya baka shi ya kamata ka alkinta, ya za a yi ka inganta shi. Kasuwa ce, karatu ne, shugabanci ne, malanta ce, dattaku ne, duk abinda Allah ya sa ka a ciki na harkar rayuwa, to shi ya kamata ka alkinta shi yadda za a ci moriyarsa al'umma ta gure shi. Kar ka ce bari ka tsallaka sai ka nemi wani abu da Allah ya fifici wani da shi. Asalin ayar wala tamuna fadla ba'da kuma labarta su kare akan mata da suke taiwon korafi. Kusa wannan fikirar ta feminism, tunanin cewa dole mata su yi irin abin da maza suke, ai ba sabuwa ba ce. Tsohuwar fikira ce a cikin tunanin iyamaci, cewa dan me su za a ware su game da kaza, kamar su na da da suke suna bin Allah, suna bin shari'a, idan aka ce musu ku tsaya ga iyayen da aka tsaya da ku sai su tsaya. Amma na yanzu sai su ya su ba su yadda ba, su ba haka ya kamata, ba ma sa so a gaya musu cewa ga yadda Allah ya yi. To haka nan a cikin maza isu ma akwai wannan munafasa da ɗan adam yake sanyi, ana so ya yi ta ne akan neman lahira. Kamar yadda muka ji game da Umar da Sayyidina Abubakar, munafasar da Umar yake ma Abubakar shine akan neman samun lahira. Amma akan neman duniya, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu akan wato munafasa da abin nan, da gasa akan duniya, saboda tana haifar da rigingimu da fitintunu iri daban-daban. Allah ta tsare. Malam ya sake cewa wa haddathana Yaqub ibn Humayd wato ibn Kasir kenan, qala haddathana Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf, jikan sayyidina Abdurrahman ibn Auf ne radiyallahu anhu, an Salih ibn Kaysar, daga Salih ibn Kaysar mun ji hadisin sha baya, mun ji wannan hadisi a baya, mai ne ma shi kai hadisin. An Zuhri an Abdul Hamid ibn Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab, wannan ma jikan sayyidina Zaid ibn Khattab ne, sahabi ne shi Zaid ibn Khattab, dan uwan sayyidina Umar ibn Khattab. An Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, shi kuma daga Muhammad dan gidan Sa'd ibn Abi Waqqas.
an abihi daga babansa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace baban nashi yace ibn al-khattab ya kai dan khattab wallazi nafsi biyadihi ma laqiyaka shaytanu nasalikan fajjal illa salaka ghayra fajjik ce na rantsi maka da Allah babu shaytanin da zai gamu da kai a cikin wani kwazazzabo ko cikin wani layi ko wani lungu ko wani sako sai shaytan din ya nemi hanya ya ban maka wannan hanya ka more ta kai kadai wannan riwaya tana cikin Bukhari da Muslim riwaya ce da Bukhari da Muslim sun ruwaito ta a cikin as-sahihai waddasana Abu Mas'ud al-Jahdi Abu Mas'ud al-Jahdi sunan shi Isma'il ibn Mas'ud al-Basri ya rasu 248 bayan hijira al-Imam an-Nasa'i ya kadaita da riwaya daga gare shi a cikin ashabul kutubus sita qala hadathana al-Fudayl ibn Sulaiman Fudayl ibn Sulaiman an-Namali ya rasu 180 bayan hijira daga cikin zadu sita ne shi kuma an Muhammad ibn Sa'id an-Zuhri daga al-Imam Muhammad ibn Shahab al-Zuhri wannan mutaba'a ce Muhammad ibn Sa'id yayi ma Salih ibn Kaysan a makarantar Imam Zuhri ana Abdurrahman afwan an Abdul Humay Abdul Hamid ibn Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab wannan isnadin kamar da yake a can sama an annahu anna Muhammad ibn Sa'id ibn Abi ibn Sa'd ibn Abi Waqqas akhbaru Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas ya bashi labari an abihi daga babansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace wallazi nafsi biyadihi na rantsi muku da Allah ma sami'a ash-shaytanu sawta umar shaytan bai taba jin muryar umar ba aw hassa umaru salikan fajjan ko kuma ya tsinkayi umar a cikin wani layi ko wani ainihin anguwa illa salaka fajjan sai ya bi wani lungu ghairahu ya kyale umar wani lungu wannan kamar da aka ji a wancan riwaya wato mutaba'a ce gare ta wa da sana Abu Bakr qala da sana Abu Usama an ibn al-Mubarak an Yunus an al-Zuhri an Hamza ibn Abdullah ibn Umara an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bainama ana na'imun utitu bi qadhihin min labn fasharibtu hatta inni la'ala rayya yajri fi adfari fa'aitu fadlahu Umar qalu ma fama awwalta dhalika ya Rasulullah qala la ilma al-ilma wannan riwaya tana cikin Bukhari da Muslim kamar da aka sani daga Abu Bakar ibn Abi Shayba daga Abu Usama shine Hammad ibn Usama daga Abdullah ibn Mubarak Sheikhul Islam daga Yunus ibn Abdul A'la daga al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shahab al-Zuhri daga Hamza dan gidan Abdullah dan Umar daga babansa Umar dan Abdullah dan Umar radiyallahu anhu ma qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa bainama ana na'imun watrana ina bacci utitu bi qadhin min laban sai aka kawo mana a cikin mafarki aka kawo mani kabaki cike da madara ko nono fasharibtu sai nayi ta sha hatta inni la'arar rayya yajri fi azfari har naga koshi yana gudana a jikin faratina wato ya sha har ya koshi har koshin ya bayyana a ko ina jikinsa fa'aitu umara fadlahu sai na ba umar ragowa qalu suka ce fa ma awwalta zalika ya rasulullah to me fassara wannan mafarkin qala la ilma la ilma yace awwaltuhu al ilma awwaltuhu al ilma nayi ta'awilinsa akan cewa ilimi na annabta Allah madaukakin sarki ya bani shi cikakke na sha na kushi sannan abinda ya saura kuma an bani umarni na miƙawa Umar shine ma'anan hadisin cewa law kana rasulun ba'di la kana Umar Allah yana kimsa mishi ilhama wannan yana nuna fallan Umar dan Khattab radiyallahu anhu da kuma cewa yayi gadan ilimin annabta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da falalan shan nono yana da alaka da fitra lafiyayya wanda idan mutum yana shan lafiyayyen nono fitrar shi tana gyaruwa kwakwalwar shi tana ƙarfi yana saukin fahimtar karatu da ya shafi ainihin addini yana nuna kuma ainihin wato cewa nono ana shan shi a matsayin abinci da har za a sha a koshi, ba wai kawai abin marmari ba ne. Sai ga shanabi ya ce haƙoshi ya bayyana wato a jikinsa ta ko ta ko'ina, sannan yana nuna mana cewa ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin hanyoyin da Allah yake sanarshe shi abubuwa bayan wahayi kai tsaye, bayan wahayi na Qur'ani da wahayi na hadisi, kuma akwai mafarki. Tun a farkon musulunci, kafin a fara mashi wahayin Al-Qur'ani sai da ya fara yin mafarkai din, da yake ci da Aisha take cewa a farkon wannan al'amari ya kasance Nabi sallallahu alaihi wasallam baya yin mafarki sai ya ganshi ka falaki subhi, ko to duk da an fara wahayi ana karantar da shi ta hanyar Qur'ani da Sunna, to kuma Allah yakan kimsa mashi wani abu a mafarki, ta yi wani abun saboda abun bai kai sai an faɗe shi kai tsaye a Qur'ani, ko kuma wata maslaha kamar irin wannan wadda take dama wata ishara ce, ba wani karatu ne kai tsaye na halas da haram ba, ishara ce zuwa ga wani abu ko wata falala ko wani abu da zai zo a cikin mustaqbali. Saboda haka hadisin yana nuna haka, yasa ma Bukhari tashi sai ya kawo shi a cikin fada'ilus sahaba babin falalar Umar, ya sake kawo shi a cikin kitabu ta'bir babin fasar wajen fasara mafarki kenan, kamar yadda ya kawo shi, ya kuma kawo shi a cikin kitabul ilmi ba haƙi la yau, ya kawo shi a cikin kitabul ilmi wanda yake nuna wato ilimi da gadan karatu na annabta da wasu cikin sahabbai suke. Allah ya ƙara musu yadda, Allah ya ƙara salati da sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa haddathana al-Hawqi qala haddathana Baqiyya an az-Zabidi an az-Zuhri an Hamza an Abihi qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa dhakara mithlahu يقول فذكر مثل وانا ايرون وانسى من متابعة شيء كاومش وحدثنا الحقي قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أبي أمامة عن أبي سيد القدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم فرأيت الناس يعرضون علي إنا بطي سيأكنون من المتاني أنا تقبات الدسو إزوا غيري وعليهم قمص سنة سنجد ريقنا فمنهم من يبلغ الثديين ونري جس إياك الجنسة ومنهم من يبلغ دون ذلك ولكما وتوكس ده حكا وأرد علي عمر رضي الله ابن الخطاب رضي الله وعليه كميس يجره شكما عمر سيقا شيطان يدو تنجا ودتك أينه وتوتنا جنكسا قال فما أولت ذلك يا رسول الله سيقا شير يا من ذا الله مينين فسرا قال الدين يتشي وتو الدين كوا هيد مدى ديو الدين وان هيد مدى ديو الدين كوا كما إلغا tabbato ce rigar nono bai rinta mata, wani iya cibiya, wani iya ainihin wato kunkusan shi, wani iya gwiwarsa, wani iya kafarsa. Shi kuma Umar aikin da zai wa addini shine har rigar tana jan kasa saboda yawan aikin. Ishara zuwa ga mene? Ishara zuwa ga futuhat, buɗe-buɗen da musulunci ya samu a zamaninsa, ƙasar Iraki, ƙasar Sham, ƙasar Farisa, ƙasar Roma, duk waɗannan a zamanin Sayyidina Umar ibn Khattab aka kai musulunci kansu. Har sai da musulunci ya kama zai isa ƙasar India a zamanin Umar ibn Khattab. Umar ɗin ne ma ya ce ma kwamandojin shi, cewa ban yadda ku je ku haura da musulmi kan teku ba, ba su san inda yake yaƙi a teku ba, tsaya a nan. To shi ne aka tsaya, ba a samu aka haura wannan ba sai a zamanin Abdulmalik ɗan Marwan. Sai a zamanin Abdulmalik ɗan Marwan shi ne shi kuma ya ba da dama aka dinga ainihin wato hawa da sojoji suka ci ƙasar India da ƙasar Pakistan, abin da ake ce ma Biladu Sant, suka kai ainihin wato su Muslim su abinnan Kutayba ibn Muslim da makamantansu suka kai waɗannan hare-haren. Wallahu ta'ala alam. Wannan riwaya ce sahihiya, tana cikin littafin Ash-Shari'a na Al-Ajuri, kuma akwai wata riwaya daban ma a cikin Sahih al-Bukhari, ita ce gata na mala ya kawo mana isnadi irin na ta rica da sana Kamil ibn Talha qala hadathana Laythu an Aqil an Az-Zuhri an Abi Umama an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu, wannan ita ce riwaya sai al-Imam al-Bukhari a cikin kitabu at-Ta'bir. Sannan ya ƙara kawo isnadi ya ce wa da sanar Hasan ibn Ali al-Huwalik qala hadathana Yaqub ibn Ibrahim qala hadathana Abi Ansar ibn Kaysan ibn Shahab an Abi Umama an Abi Sa'id al-Khudri kenan an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma riwaya ita ce wannan ita ce riwayar da ke cikin Bukhari da Muslim ta hanyar wato Abu Ibn Shahab zuwa ga Abu Umama zuwa ga Muslim Khudri radiyallahu anhuma zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wannan wannan riwayoyin da malaiki ta kawowa sune dai duka wadanda suke tafiya akan wannan mas'ala ta wato bayani akan falalolin sayyidina Umar dan Khattab Allah ubangiji ya kara masa yarda da aminci zamu dakata haka sai mun je darasi na gaba insha Allah zamu ci gaba da jin karatuka da darussa akan falalolin sayyidina Umar dan Khattab Allah ubangiji ya kara masa yarda shi da sauran sahabbai wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته